أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الله بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم. رضي الله عنك وأصحاب رسول الله وآل بيته ولا راس سيدنا ابو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وسته الباقيه وسعد والسعيد والالات والزبير وابو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين ورضوان الله اكبر على برزخ المختوم على اتم الختم مثل كون ابو العباس الشيخ احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر صاحب الشريعة وكتبت الغواص نبرات القلوب أبو إسحاق باي برهمانيات ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومصري وتاج مراكن فرش ومدارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزور رسول الله إن كثرت في وصفي فإن جمالك لن يوصف ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعميك قوديا زوا قادرا الله ميجير مات روككا وانا اتكين ايكوان سا دكادر سا وان سا يكادر منا رأي اوانا نلوك شمي البركة اوانا رانا نا لارباكو بوما قوات رمضانا هجرا مزدن الله صلى الله عليه وسلم دك مكة زوا مدينة دوبرين اريهورو دا اربعين دي بيار يدي دي دا اشرن قوات مارش 2024 كي ميلاديا الحمد لله والعبد لله منا cikin karatun alqur'ani mai girma da fasarantawa sai shi gurgurun fahimtar magabata jiya muna cikin suratul baqara har yanzu jiya mun ji abinda ubangiji tabaraka ta'ala ga mana a kisan wato wayanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abinda ubangiji tabaraka ta'ala ta dar musu da kuma makomar su da kuma irin kyaututtuka da Allah tabaraka ta'ala ya ba su saboda sakamakon sun yi kyauta sun yi sadaka sun yi sallah sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sam'an wa da'atan kuma sun kiyaye abinda Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye shi shine Allah ya masa albashir وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات wannan wanda jiya mun yi maganganu da yawa akan sa amma alal aqalli dai dukkan musulmi ya sani cewa duk wanda yayi imani da Allah ya kadaita Allah shi kadai ya bautawa Allah tabaraka taala eh mato abinda Allah ya farda ta na farilla ko na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tabaraka taala yace idan ka fardanta duk abinda Allah tabaraka taala ya sani ne ko Ubangiji tabaraka ta'ala ya fardanta farillansa, ka fardanta shi, ka yi shi yadda aka ce ai, sannan kai sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai kokari kai nazirin alkhairi, kamar da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya gaya mana cewa wanda suka cika farillai, bayan sun cika farillai kuma suka yi wato nafilfili na alkhairi, wanda nafilfili na alkhairi suna da yawa. Kwai wanda shi abinda ya dauka nafila kawai kullum karatun Qur'ani ne kullum, alhamdulillah, daga cikin malaman mu akwai wayanda lazimin su kenan gaba daya kowace rana lokacin da mu muke wazifa, wato malamin da ne karatu a gurin sa Aramu Malam Tayyibu, Allah ya saka mu da khairi, su kam kullum bayan magariba zuwa isha'i suna karanta Qur'ani rubu'i kullum, wannan kullum ne kawai, ba alamin su babu juma'a, babu ranar hutawa, kamar yadda mu muke wazifa su kuma aikin su kenan suka dauka lazimin su. Wato shi nafilfili na alkhairi ko suna da fadi, suna da yawa kowa da abin da ya dauka. Wani kuma akwai wani dan uwan mu, abokin mu, kuma malamin mu har yanzu, Malam Ibrahim, Allah ya saka mana alkhairi, limamin masallacin Bayan Seminary, wanda ɗaya daga cikin murjin maulan mu ne Shehu Malam radiyallahu anhu, shi kuma abinda suka fi dauka ba gashi ba tijja ne malam, amma kullun sai yana kula 100 ko 200 kafin ya fada bacci, kuma ba tsoho bane, ba tsoho bane. Nan ana nuna maka isharar cewa wato su mutanen Allah tabaraka wa ta'ala aiki yana da yawa gurgurdan abinda zaka iya dauka, kawai sai ka dauke shi. Mu kuma mun dauki inda zamu iya daidai da mu, mun dauki wani jin tsarikan shautu jani da dalalun istighfari 100 da safe, la ilaha illallah 100, salatin annabi 100, sannan da bala asar ma haka istighfari 100, salatin annabi 100, la ilaha illallah 100, sannan wazifa in muka zo gurin wazifa istighfari 30, salatul fatiha 50, la ilaha 100, jawar tarkawali 12, sannan duk sati zamu hadu ranar juma'a gaba ɗayan mu, tunda Allah ya ce fa iza qudat zatu ko na'am wato idan kuka yi idan da sallan juma'a ku tafi bayan kasa ku nema daga cikin falalan Allah tabaraka taala da ya baku, sannan bayan kun nema ku dawo ku yi zikiri mai yawa, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ku yi zikiri mai yawa za ku samu babbar rabo, mana insha Allah za ku samu babbar rabo. Shi yasa aka ga muke zikirin juma'a duk sati, anan juma'a da aka yi uwa sun haɗu da la ilaha illallah, la ilaha illallah, gurgurdan abin da ya samu. Wannan duka cikin nasifi na alkhairi, wani kuma Qur'ani ya ɗauka lazimin sa, wani kuma dalailu khairati ne, wani kuma ya ɗauki karanta wato albirda ko ishiriniya ko amziya ko badamasi ko ma menene ma dai ka dauka, ko taniya ko diwanin baban mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, duka wannan gurgurdan abin da mutum ga zai iya yi shine yake yi nafila ne alkhairi, kowa abin da ya ga dama zai yi sai ya dauka, amma mai izini ya fi, saboda amma annabi Adam ko fal mulki ya fi zikran, annabi Muhammadu kenan kai an lakanta masa wato Qur'ani, kuma annabi Adam sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa izini na kalmomin da ya tuba da su, kusa laki azam rabbi kalimatu fataba alayhi ko Qur'ani ya faɗa mana wannan, wannan cikin surah Baqara ma kira, alhamdulillah mun ji duka wayannan abubuwa din, wannan abinda Allah tabaraka ta'ala darwa masu aikata cika farilla da kuma aikin nafilfili na alkhairi, sannan kuma da ciyar da bayin Allah tabaraka ta'ala daga cikin arzikin da Allah ya ba su, sannan da abinda Allah ya tanda musu na mata yi aljanna da kuma tsirrai wato ɗayan itatuwa da kuma korama tana gudana a cikin gidan aljanna, duka Allah ya ba su wannan, duka mun ji wannan a cikin firar tafsirin Sheikh al-Islami darasi kenan na uku da ta shi, ya ce wa bashir lazina amanu wa amilu salihati, ne za mu tashi bismillah wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wa amma alladhina amanu wa
بهذا ما فعل. نعم نعم إن الله لا يستحي يضرب مثل ما بعوضة فما فوقها. وأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويعد به كثيرا. معنى بهذا مثلا يدل به سوود إدغام أوروكو بهذا مثلا يدل به كثيرا ويعد به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. وبنجي تبارك وتعالى yana mana magana yana buga misali yana magana da wato rabbi ne wannan na musamman Allah tabaraka wa taala akan Yahudawa da suke isgilanci wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akan wato wannan da Allah tabaraka wa taala buga misali da ananan halittunsa wai yaya Allah zai yi wannan misali din shine Allah tabaraka wa taala raddi wato yin raddi a shera da asali a addini ko Allah tabaraka wa taala shi ya fara yin raddi wa Yahudawa da kuma wanda suke taba sayyidina rasulullahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duka wayannan Allah tabaraka wa taala gaya mana wannan shine a raddin da ya musu wato kusa raddin ya zama rajaman bil ghaibi ne wai Allah yanzu babu mamaki bane ace Allah tabaraka wa ta'ala yayi misali da zubab da kuma ankabut ko yayi misali da kudaje da tururuwa ko da sauransu shine to okay na'am saboda ashe ba wani abu bane na abinda Yahudawa da su jingi isgilanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da Allah tabaraka wa taala ya saukar shine Allah ya masa raddi cewa malamu shaykhul islam yace wannan aya ta sauka ne akan raddi wa yahudawa wanda suke liqaul yahudu lima baraba Allahu al-mathala bidhabab wai me yasa Allah zai misali da kudaje da sauransu shi kauli ta'ala aka fada Allah madaukin sarki na cewa wa in yaslabuhum adh-dhabab shay'an ko la yastanqidhuhu minhu sannan ya kawo cikin misalin sa cikin suratul ankabut ko kamar suratul ankabut haka ne qalu ma za arada Allah bi hadha wai me Allah yake nufi da wannan bisikri hazil ashiya al-khasisa me yasa Allah zai yi misali da wannan kananan halittu ma yan bayyana Allah tabaraka ta'ala yadriba masalan bi hadhihi al-ashiya al-haqira wai bai kamata mai Allah yayi misali da wayannan abubuwa ba wanda suka kasance kananan halittun Allah tabaraka taala kana min haqqihi an yastahi min zalika wai yana daga cikin haƙin Allah tabaraka taala ya ji kunyan buga misali da wannan subhanallah farazar hadhil aya sai annan aya ta sauka sabab nuzuliha hadhil aya sabab nuzulin wannan aya kenan shine Allah yake cewa inna la ilaha illallah yastahi muslima babu ma udun kuma fawqaha ba ma wayannan ba ba'udatan ma Allah tabaraka taala ba abun mamaki bane wato yayi misali da shi ba abun kunya bane la yatrukul kayfiya mana ba zai bar kayfiya ba yastahi min dhikri shay'an ga yaji kunyan ambatan wani abu la wujita ma al khalaika kulluhum da ja'ala tu gaba da su hadu gaba daya su ala takhliqahu ma qadaru alayhi akan su hadu su halici ba'udatan dinnan ko sauro su haɗu su halittu sauro duk halitta gaba ɗaya su yi halittar sauro duk halittun Allah gaba ɗayan su haɗu da mutane da aljanu gaba ɗaya su haɗu akan cewa za su halittu sauro da su iya ba za su iya ba ma kadaru ba za su iya ba wala yamnahu haya wannan ba zai ana ya zama abun kunya ba wannan ai su ya kamata ma su ji kunya saboda ba za su iya ba suna wa Allah iskilanci akan wannan to wannan wasu annabawa baya fi iskilanci wa annabawan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halakar da su ya halakar da al'umman gaba daya amma Allah ya bar wannan al'umma ne saboda annabi Muhammad Allah ya bar al'umma ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba zai sa Allah ya ji kunyan wato misali da karaman halitta ba tunda halittun gaba da hada su manyan halittun gaba da suke tunanin su manya ne ba za su iya halittan ko da sauro ba ko kiyashi ma ba za su iya halitta ba yace ai yadriba masalan Allah tabaraka ya buga misali ay yubayyana khalqa an yubayyana lil khalqi masalan Allah ya bayyana wa halitta halittun sa gaba daya misali ma ba'udatan yace fi ba'udatin fama fawqaha fa kayfa fawqaha wanda wannan karaman halittan ma ba za su iya wato halittan sa ba ina ga wanda yake wannan yani azbab ma'ana quda wal anqabut da kuma ankabut ko wa yuqalu ma dunaha suka ce to ina ga waninsa wa za su iya wannan halittan ba ma wa'annan kananan halittu kwayan zarra ma ba za su iya halitta ba kwayan zarra wannan ba za su iya halitta ba ballantana kiyashi sauro kudaje har zuwa ga turun ruwa da sauransu da sauran halittun Allah tabaraka taala yake ba za su iya ba to ina ga halittan ba su iya halittan wayannan kanana ba ma balle sana sauran halittun Allah tabaraka taala wannan Allah ya masa raddi ne rajaman bil ghaibi ma'ana bai kamar su ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba kuma cewa Allah wato izgilanci ne wa manzon Allah su suke yi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to shi in awwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izgilanci Allah ba zai bari ba shi kaidan Allah kaka saba mashi annabi Muhammad da zaran wani halitta ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gwada ma halitta yadda yake ya gwada wa halittan bai isa ba wane shi bai isa cewa gashi nan yayi mumarasa da sayyidina rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ashe janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kokolwan mutum saboda idan mutum ya gwada taba janibin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya fara wasan kura da shi saboda Allah baya sa taba mashi annabi Muhammad idan da zaka taba wani halitta ko ka saba wa Allah tabaraka taala wallahi Allah baya da lokaci amma an ka taba wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce to yanzu kam da ni kake rigima idan zaran kuma ka ce zaka rigima da Allah tabaraka taala to ba za ka kai ba dan adam ba zai iya ba kaiwa ya rigima da ubangiji tabaraka taala da halicce shi ba wane shi saboda haka in an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya bari eh Allah ba zai bari ka taba mashi annabi Muhammad shi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe tunda mun gane haka ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan babba ne da girma yake to tunda mun gane cewa babu irin manzon Allah kuma Allah bai yi kama annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to lalle ya kamata mu gane cewa wannan annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam babba ne yana da girma matakar gaya girmansa ya kai girma sannan girman manzon sallallahu alaihi wasallam ya wuce hankalin mutum inda zaka gane shi ne annabawan Allah gaba daya idan suka yiwa idan al'umman suka masu isgilanci idan al'umman suka wa manzon Allah annabawan Allah tabaraka wa ta'ala isgilanci sai Allah ya ce to yanzu kam su annabawan su rama da kansu annabawan suke ramawa da zaran annabawan sun rama da kansu to shikenan an yi wato equation balance kenan equation din yayi balance ma'ana an solve din wannan issue din wato wannan problem din an gama da shi amma da zaran an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce yanzu kam dani kuke yi sai ka jalla yana mai da raddi to kaga wannan Allah wato wannan ayan gaba daya ta sauka ne akan raddi wa yahudawa suke taba janibin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da Allah yake cewa fa man ladina amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma wanda suka yi imani da annabi Muhammad alquran da qur'ani wato asalin imani fa iman da annabi Muhammad da zaran kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shikenan ka zama mu'mini da imani yau kam
amma in dai ba kai imani da annabi Muhammad ba to ba ruwa Allah da kai da Allah in tambaya mana da ba yahude da ba nasare da ba majuse da dinne bautan kowane iri bautan ko gunci ne ko maciji ne ko saniya ko do Allah ya yadda akwai Allah in ka tambaye shi wa ya halitta sama da ƙasa wa zai ce maka zai ce Allah ne idan ka tambaye shi wa yake yin ruwa zai ce Allah ne idan ka tambaye shi wane ne yake kashe matacce zai ce Allah ne huwal ladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ko kuma ya ce masa wala insanu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna mene la yaquluna Allah idan ka tambaye su wa ya halitta sama da ƙasa ko wa yake saukar da ruwa da sama ko yake su sabawa dare da rana zai ce maka Allah ne to me yasa suka zama kafirai har yanzu rashin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi Muhammad wallahi duk wanda ya samu annabi ya riki kayan sa fa wallahi jama'a musulmi ku riki annabi Muhammad dinnan wato annabi Muhammad dinnan babba ne a wurin Allah da girma yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba saboda mawdu mawaki yana cewa jista qadra fa ma amama sakalqul fawqaka Allah wal baraya wara'u annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne kariya sama manzon Allah a matsayinsa a darajarsa a girmansa a kimarsa a martabarsa a gabuwarsa annabtarsa a risalarsa a cikarsa a buwayarsa a kyansa a tafiyarsa mu'amalarsa a cinsa a sansa gaba ɗaya babu wani irin annabi Muhammad just kare fama ma makalkun babu wani halitta gaban manzon Allah wai ga wani mutum halittar Allah ko aljani ko bishiya ko itace ko lawul mahfuz ko alqalamin kudura ko al'arshi gaba ɗaya suna bayan annabi Muhammad jisa da al'arshi da ɗakin Kaaba ɗakin Kaaba da ake Allah sallafa shi ma yana bayan manzon Allah ne da Baitul Ma'mur inda mala'iku 70 suke dawa duka suna bayan manzon Allah ne da al'arshin ubangiji tabaaraka ta'ala gaba ɗaya al'arshi kana jira cewa rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma wato ba al'arshin bane mai girma Allah ne mai girma duk da dai al'arshi yana da girma wasiya kursiyuhu samawati wal ardi ko wala yudrisu ma huwa al aliyul azim wasiya kursiyuhu duka amma gaba ɗayan su da kursiyu da al'arshin da lawul mahfuz da alqalamin qudura din gaba ɗaya da halittun Allah da annabi Adamu da annabi Ibrahim da annabi Musa Isa annabi Dawud da annabi Sulaiman wanda Allah ya bashi wato mulki wanda bai bawa wani ba la yandaghi li ahadin ko wanda babu wani da ya samu wannan mulki din duka to gaba ɗaya fa suna bayan annabi Muhammad duka annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana saman su dusta qara fa ma ma makalqun to kaga Allah Allah ne kadai a gaban ka ya rasulullah wal baraya wara duka talikai suna bayan ka ne ya rasulullah to wannan shine manzon Allah jama'a musulmi to do Allah ka samu kana daga cikin wayanda suka bi wannan annabi kai wasa da shi kai wasa da shi wane mutum ai din mai hankali ba zai wasa da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad babba ne da girma yake kadarinsa da martabarsa da annabtarsa da cikarsa da buwayansa da kyansa da maganarsa da mu'amalarsa duka yafi na kowa yafi komai kuma abun burgewa shine Allah yana kallon manzon Allah ne yaya annabi zai yaya annabi yake so ai yaya annabi yake so ai ya rasulullahi ya kake so ai da su wane yayi kaza yake so ai da su ya rasulullahi wallahi jama'a musulmi wannan shine dangantakar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah tabaraka wa ta'ala amma allazina amanu bi muhammadin wanda suka yi imani da annabi Muhammad wal qur'an suka yi imani da qur'anin da annabi Muhammad ya zo da shi to anan kaga farko kai imani da manzon Allah ne saboda qur'ani ya gaya mana cewa ba wai imani da Allah shine muhallin shayi ba a'a wa mai da rasul fa kadara Allah duk wanda bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqa ya bi Allah inji qur'ani fa inji qur'ani to da Allah wal qur'an kuma iman da qur'ani to Allah qur'ani din nan koyo wai yana bayanin wane ne qur'ani is learning prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani gaba ɗaya Allah saka armad al khair qur'ani gaba ɗaya malam yana bayanin annabi Muhammad to wannan annabin ka gano matsayinsa kuwa anya ba maganar shehu alfaza zubani da yake fada yana cewa atubsiru amghadda basiratakal ghaza sajaya rasulullahi ahmad fawka za iza shi aminu al-amr lam yan an iza wa mannu wala mannu wa safun wala asbu ko ba tsikare da yawa yana cewa ulul birri wattaqwa wa ahlul fada'ili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili ko ko kuma tana cewa wai kana mawdu'an alal birri uswa in akwai wani bigire na kikkiawan aiki na aikin alkhairi ko na biyayya ko na bin Allah to annabi Muhammadu shi ya asasa wannan aiki he is the creator of any good thing any good deed that you know in the world prophet Muhammad sama is the creator of it wannan shine manzon Allah jama'a musulmi ga Allah daga zomira wata kuma hidnana iri makona hidnana goddo meto iri annabi Muhammadu sallama wala iri makko zomira wata ga dama wata gata har abada ba zai yi ba zai yi iri manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda kuma mun godewa Allah da ya samu cikin mabiya annabi kuma soyayya annabi Muhammadu sallama wa ya'lamuna annahu ya'ni al-masal wato wayan da annabi Muhammadu ga wanda suka yi imani da annabi Muhammadu sallama su sani wato al-masal wannan misali da Allah yayi dinnan na Qur'ani al-haqu yato wallahi gaskiya ne ai huwa al-haqu ai gaskiya ne wannan din min rabbihim daga ubangiji yazo wa amal ladhina kafaru bi Muhammadin wal Qur'an amma zo da suka kafirce wa annabi Muhammadu da suka kafirce wa kuma Qur'ani mai girma me Allah yace yace fa yaqulna ma za arada Allah bi hadha masala wato kaga ashe kafirci din ma fa jazaran mutumi ba kafirce wa Allah ba ka kafirce wa annabi Muhammadu ko in ce ya kafirce wa annabi Muhammadu ko in ya kafirce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kafirce wa Qur'anin da ke bayanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan ya zama kafiri original ba fotocopy ba to da Allah anan ina kira ga zuwa musulmi gaba daya do Allah idan mutum baya cikin kungiyarka ko baya cikin tafiyarka ko masabanka ko dariƙarka do Allah bai kamar ka ce mushi kafiri ba saboda ga Qur'ani yana gaya maka wane ne kafiri ko kuma Qur'anin nan shine kundin ka shine kundin mu shine kundin wancan shine kundin wannan so do Allah ashe bai kamata musulmi ya kalli dan uwansa musulmi ba yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wai kai kam sai ka ce wannan la ilaha illallah kai kam baka yarda da shi ba to don Allah kai ne mai karban la ilaha illallah ko kuma Allah ne to tunda Allah ne yake karba kabar ma Allah kai yansa mana ashe bai kamata ma musulmi ya ce wa dan uwansa musulmi kafiri ba tunda ai alaman kafirci kafircewa annabi muhammadur rasulullah sallama da kafircewa qur'ani sai kaga kuma wanda ake gaya wa kalman kafirci din saboda siyasa da kuma sai shugabanci da neman shugabanci da kuma neman duniya hubbur riyasa ko kawai sai kaga mutum ya dauki kaulansa ya dankarawa mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah mai sallah biyar yana azumi kana yi yana zakka kana bayarwa yana haji kana zuwa kuma in yana da kuɗi ba za a je alhaji a taimaka mana amma dai wai alhaji ba wai mushriki ne wai alhaji kafiri ne tunda baya cikin wata matafiya ko wata masaba ko wata kungiya Allah ya kiyaye mu da Allah musulmi su daina irin wannan abun bai dace ba ba karanta wa annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam wai kunna ma za arada Allah bi hadha masala suna cewa wai me Allah yake nufi ma za arada Allah bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan misali ne ai bi hadha almasal ya Muhammad me Allah yake nufi da wannan misali ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah arada bi hadha almasal annahu yudillu bihi kafiran aw yahdi bihi kafira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ma'ana Allah ya ba su amsa kenan inna Allah arada bi hadzal masal Allah yana nufi da wannan misali da yayi annahu cewa shi Allah yujillu bihi ma'ana yujillu bi hadzal masal zai fatar da wannan misalin da yayi kafiran min alyahudi an addini da yawa daga cikin yahudawa da suka ƙaryata wannan magana Allah tabaaraka ta'ala ya sa sun fata da yawa daga cikin wannan misali din ma'ana inna Allah arada bi hadzal masal annahu yudillu bihi wato Allah tabaaraka ta'ala nufi da wannan misali din yudillu bihi kaseeran zai batar da yawa daga cikin wato yahudawa akan addinin Allah tabaaraka ta'ala da kuma nasara da wayanda ba su imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko wani iri ne ko da wani yare ne su ba wai iya yare bane a'a wata rana nayi interview da wasu mutane sai yake cewa shi baya son a masa irin addinin Hausawa fa baya son a masa irin wato a masa hukunci irin na addinin Hausawa sai nace menene addinin Hausawa yace masu Allahu Akbar Allahu Akbar din nan nace Allahu Akbar to amma kai musulmi ne yace shi musulmi ne amma baya so dai a masa irin addinin Hausawa din nan nace Allahu Akbar nace ai ba addinin Hausawa bane addinin mai la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne kai ba ka yarda la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba yace na yarda yace to ai a har da kai a cikin addinin ba na Hausawa bane nace baka ga wasu Hausawa ba sa sallah ba a cikin su in ka shiga irin su katsina katsina dannan da irin su kebbi kebbi din akwai maguzawa ai go da ko da yake jigawa ma ake akwai kadan kadan amma ban taba zuwa ba saboda ban cika alaka da mutanen jigawa sosai ba amma yan uwan mu saboda ai ba wai addinin ba na yare bane a addinin duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shikenan yanzu kam ya zama shi ma dan wannan addini din ai wanda ya kawo addinin ba Bahaushe bane ba kuma ba Fulani bane ko sanan ba yaran wasu bane a Balarabe ne kuma shi addinin Balaraban addini ne kuma addinin na kowa urdu wal udmi ne addinin Larabawa ne da bakaken fata gaba daya ma'ana in an ce al ajami ujubu dinnan gaba daya ana nufin wato duk wanda ba Balarabe bane bakin fata ne ko mai jan kunnuwa bature duka gaba daya addinin nasu ne saboda addinin na Allah ne kuma addinin Allah ya bawa annabi Muhammad ne bawa alisun Allah gaba daya sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe wannan annabi Muhammad din yana da girma mun taba magana da wani bawan Allah akan girman addinin musulunci ba musulmi bane sai yake ce mu wallahi shi kam yana ganin girman addinin annabi Muhammad din nan sallallahu alaihi wasallam amma sai dai shi matsalansa ɗaya ne abinda ba zai iya yi kullun ba shine sallar nan kullun sai ka wanke kafa kullun so biyar nace to in ka rike alwala ba sai ka wanke so biyar din ba in dai da alwalan ka kamar da kai sallar azhar da shi kai la'asar da shi kai magriba da shi kai isha'i da shi asuba dai dole sai kai alwala kuma ba lalle ka iya rike alwala daga asubahi zuwa isha'i ba amma akwai bayan Allah akwai bayan Allah da na sani wallahi akarmaka Allah idan yayi alwala da asubahi sai wata asuba da kuma gobe yana zaune ne baya zuwa ko ina baya aikin komai daga Qur'ani daga ya karanta Qur'ani sai dai masu daukan ilimi zo su dauki ilimi kawai sai iya aikin sa kenan sana'ar sa shine cin sa shine shan sa shine komai nasa kasuwa ka baya shiga kasuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayin Allah kenan Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ba mu albarkacin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka addinin musulunci addinin dukkan wanda ya shiga ciki ne kaga kamar mu da muke zama a cikin kabilu haka a jihar Plateau misali kaga duk wanda ya musulunta sai ya ce wai shi ma ya zama Bahaushe ya zama Hausawa kuma ba Bahaushe bane yaren garin ne makila amma saboda ya shiga addinin musulunci wai ya zama addinin Hausawa to alhamdulillah mun gode wa Allah akan wanda da ya ba mu Hausa Fulani duka wanda yake arewacin Najeriya gaba daya kowane yare ne shi wallahi ba a san wannan yaren ba sunansa kawai Hausa Fulani ko idan ka je kudu ne ake cewa kon ya zago ko da brom ne kai ko gwagi ne kai ko magabul ne ko chale ne ko angas ne ko amfar ne kai in ma akwai amfar ne to raka mutanen amfar su ne angasawa gas ake ce musu to raka kowane yare ne ko jaba ne ko wanne ne kai ko ina ne daga ina ka zo dai in dai kai daga arewa kake sunanka onye Hausa saboda haka ashe a arewacin Najeriya ko a Google ka shiga Google in ka shiga Google haka ka rubuta wani yare ne a arewa za ka ga an ce maka Hausa Fulani to ashe alhamdulillah wato Hausawa da Fulani sun samu nasarar cewa addinin musulunci da hannunsu wannan nasara ne daga Allah tabaraka taala alhamdulillah mun gode wa Allah kan haka yadullu bihi kafiran min al-yahudi al-din Allah tabaraka taala ya batar da yahudawa da yawa daga kan addinin ma'ana kawai wannan misali da kenan wayadi bihi wayadi kasiran bihi sa'annan wayadi kasiran sa'annan Allah tabaraka taala ya shiryar da yawa bihi da wannan misali din zaka iya baraka ta yadullu bihi kasiran ba a sai ka ce wayadi kasiran bihi kaman sai mu koma kan fasalan 20 ya ko kamar da ake fasalan 20 sai ga farko shine farkon karkarshe shine asalin muhalli shaɗin maganar farko din sai a fara sai ga muqaddamun mu'akharun kuma shine muqaddamun amma huwa al-mu'akhkhar fil bayt to haka al'amarin qur'ani yake Allah ya ba mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wayadi bihi kaseeran min al-mu'minina Allah ya shiryar da mu'mine da yawa akan addinin musulunci akan wannan misali da Allah yayi shine inna la ilaha illa huwa yadrib wasama ma bodo fa fauka fa amma allazina amanu fa lam yalqu min rabbihim wa amma allazina kafaru sai ce to kaga anan Allah wa man zaka fa kullama zaara Allah bi azama sala sai ce jullu bihi katiran wa yadibi katira sai Allah tabaaraka ta'ala yake cewa wa ma yadillu bihi illa al-fasiqin ma'ana babu wanda zai bata bil misal da wannan misali din illa al-fasiqin sai dai ba yahude al-fasiqin anan yana nufin ba yahude ne amma ba yana nufin iya ba yahude yadda Abdullah ibn Abbas ya fassaranta shi ba ka fadada abin sai ka samu wato yalwan karatu a ciki shin ba yahude ne kadai ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba shi kadai bane shi dai shine ya fare sai kenan na biyu ba nasare bai karyata annabi Muhammadu ba ya karyata ba haushe bai karyata annabi Muhammadu ba ya karyata ba indiye fa duka kowane irin yare ne kai kowace irin kabila ce da zaran ka karyata annabi Muhammadu ya ka zama shi ka shiga cikin waydillu bi kasiran waydillu wa ma yadullu bil al-fasiqin ka zama daga cikin fasikai ma'ana duk wanda ya karyata annabi Muhammadu da Qur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin fasiki ne kowaye Allah ya kiyaye mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-yahudu anan yahudawa ne saboda kasan Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yadda yana daga cikin wa'inda malaman duniya ne gaba daya annabi sallama ya bashi ya roƙa masa huwa hibrul ummati shine wato malamin duka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya to ya gaya mana wannan duka gaba ɗaya ya fassaranta shi kuma ya bayani a kansa wallahi mu shekhal islami wasatul anan barzakhul arifin abu isa ka bai barhamin yas sho baradallahu anu ya gaya mana cewa wato wannan misali da Allah yayi wa daraji da misali da wato misalin da Allah yayi ya mayar wa yahudawa da mushrikan makka da dukkan mushrikan duniya gaba ɗaya raddi yana nufin cewa Allah yana jan kunnan duka al'umman Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam su kiyaye abinda Allah ya ce su kiyaye kuma su tsaya ta abinda Allah ya ce tsaya ko ma amartukum bihi fa tu'minu masadata ko duk abinda Allah ya umarce ku da shi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku ma ataykum rasulun fakhuzu wa ma nahaykum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi gamgam abunda manzo sallama ya ana ku yace go away from this one don't go near it to kar don't go near it master it not say don't approach it kar ka je kusa da shi ma balle zaka aikata shi wannan shine manzon Allah saboda haka wannan annabi Muhammadu din to mu rike kayan mu fa gamgam mu rike manzon Allah sallama ya riko gamgam Allah ya ba mu albarkan manzon Allah Allah tabaaraka ta'ala yake cewa allazina yanquduna ahda Allah na'am allazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi na'am
allazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi
na'am
wa yaqaduna ma amara Allah bihi an yusala wa yusiluna fil ardi ulaika hum al-kafirun
Allah tabaaraka ta'ala yake cewa allazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa kana ma'amara wa yadagi wa yaqaduna ma amara Allah bihi yusala wa yusiluna fil ardi ulaika hum al-kafirun ubangiji tabaaraka ta'ala yake cewa yana magana da har yanzu na magana da kafirai masu boton gumaka cewa allazina yanquduna ahada llahi ai ma ahadahu ilayhi alqawarin da suka yi da Allah tabaaraka wa ta'ala fil kutubi a cikin littafai min al-iman na daga imani bi muhammadin da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahadu llahi salasa ita alqawarin Allah guda uku ne ji shehu ibrahim radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa alqawarin Allah guda uku ne akan wannan marhala din wato wanda suka karya alƙawarin Allah da Allah ya sanya musu yayi suka yi alƙawari tun fil azal alƙawara dinnan guda uku ne alƙawari na farko shine shine Allah tabaraka ta'ala walu ma akaza shehu ibrahim ta yake fara shehu ibrahim ya cewa walu ma akaza ala zuriyati adam yawman farkon alƙawari da ƴan adam ƴaƴan annabi adam suka fara dauka a farko shine wanda Allah yake cewa alastu bi rabbikum sai suka ce mene sai aka ce qalu bala ko shin ba ni ne ubangijinku ba tun a alimu zari wannan alƙawari fa tun kafin alici annabi adam ne ma aka yi shi ka san akwai alimul arwahi akwai alimul zarri akwai alimul ajsadi akwai alimul kodayake akwai alimul ruhaniya ma tukunna alimul ruhaniya shine alimul arwahi akwai kuma alimul zarri shi alimul zarri a lokacin an yi kwan kowa da kowa an yi kwansa kowanne akwai kwansa to almuzar din nan Allah tabaarakala ya zuba litu gaba da sai tambaye su alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba sai kowa ya amsa yace bala anta rabbuna na'am amsawan kai ubangiji kai ne ubangijin babu wani ubangiji in ba kai ba to Allah jama'a musulmi a wannan lokacin fa da fir'auna da amana da qaruna da abu jahalin da abu bin halafin da dukkan wani kafiri da kike jin sunansa da sulamarudu ko dukkan kafiran da kaji labarin su a duniya gaba daya dukkan su gaba daya sun amsa a lokacin da ni da kai da ke da kai da kowa da kowa ya amsa alastu bi rabbikum shin ba ne ubangijinku ba sai mu kene ubangijinku wannan wannan alƙawari na farko kenan wanda dan adam ya fara karyawa dan adam ya fara karyawa wannan alƙawari din wa tsani alƙawari na biyu ma akhazu ala rasul annahum idha adraku nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yu'minu bihi wa yattabi'unahu shine alƙawari na biyu da ɗan adam suka ƙara karba cewa alladhina kun ahadallahi kenan akan al'adullahi ne Sheikh al-Islam radhiyallahu anhu ke fasara ta maka yake ga maka ga alƙawarin ayi alƙawari na kaza da al-muzarri sana alƙawari na biyu na alimul ajsadi nan alimul ajsadi shi ma an sake yin alƙawari shi ne alƙawarin mene alƙawarin cewa da aka turo annabawa annabawan sun fada wa sani ma kazahu al-rusul wanda aka karba akan manzanni annahum cewa su annabawan idza adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idan suka riski annabi Muhammadu yu'minuna bihi za su iman da annabi Muhammadu wa yatabi'una kuma za su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ashe to ashe to ashe imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa farko an ga musu su yi imani da annabi Muhammadu tunda su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a step 1 to a step 2 da su gaya wa al'ummar su idan suka zo sai ya ce to ni annabin Allah ne zuwa gare ku amma fa akwai annabin da in yazo sunansa annabi Muhammadu idan yazo da ni da ku gaba ɗaya zamu saujan sauka kujerar annabta ne in bi shi kuma ku bi shi kowane al'umma sai da suka yi imani haka duk wani al'umma da suka yi imani da annabin na zamanin su sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga alƙawari na nawa kenan na biyu alƙawari na biyu alƙawari na uku wasalis abu na uku ma akhazahu ala al-ulama li tabyinihi lin-nas wa la taktumunahu i alƙawari na uku shine alƙawarin da aka karba a gurin malamai ma'ana malamai suna isar da sakon Allah wa mutane gaba daya kada su kuskura su koye maganan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan abinda ka sani alƙawarin Allah ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana addinin Allah kar ka koye ka isar da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan sune alƙawari guda uku farko an yi tsakanin alam gaba daya da Allah har da annabawan gaba daya na biyu an yi da annabawa kuma annabawa su isar wa al'ummomin su a kan annabi Muhammad duka wannan fa kan manzon Allah ne mai gidanmu sallallahu alaihi wa sallama da Allah wai annabin nan ai ya kamata mu tafi mu cigaba da san shi ko mu so shi mu cigaba da san shi ko mu tafi da san sa Allah ya mana wannan gata din sa'annan abu na uku a malamai kullum suna gaya muku girman manzon Allah da darajar manzon Allah kuma alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dauka a cika shi kar a karya alƙawarin annabi Muhammad a isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah wai yanzu a watan Ramadan inda mu a Najeriya nan don Allah jama'a musulmi don Allah ba ma Najeriya ba ko ina a duniya ana gaya wa mutane sakon annabi Muhammad malamai suna nan sun bazama ko ta ina da wanda ya kai yayi karatun da wanda bai kai karatun ba kowa yi yake dan a isa da sakon waye sakon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko saboda lalle ashe mutane babu wani hujja da su je wa Allah ran tashin kiyama su ce wai su kan sakon Annabi Muhammad bai zo musu wallahi ƙarya ne idan a garin ku babu malami misali garin ku ƙauye ne fituk babu malami a garin ai kana da waya na tabbata kana jin wa'azi a cikin waya to na wayan nan ba sakon Annabi Muhammad bane sakon manzon Allah ne to alƙawarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dole ka isar da wannan alƙawari din dole kuma ka ji kuma ya zama sharadi a kanka wanda bai taba ji bane bai taba sauraron wa'azin Annabi Muhammad ba bai zamani da manzon Allah ba bai zamani da sahabbai da tabi'ai da tabi'u ta salafu sai mutakallim ta akhirina da malaman zamanin mu na yanzu gaba dai bai zamani da su ba bai mu'amala su bai sani ba to wannan kam babu laifi sakon manzon Allah bai zo masa ba amma sakon Annabi isa garinku kana ji malamai suna wa'azi suna gaya maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana jin alƙawarin cewa ayi imani da manzon Allah ayi imani da Qur'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace sako bai isa maka ba wallahi in faura sai kawai ƙarya ne kawai ƙarya ne saboda a cikin alƙawarin Allah da aka karba tun alimul zarri da ta zuwa kan annabawa zuwa kan malamai Allah ya bamu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hazal ahad wannan alƙawari din na qadahul yahud yahudawa sun kare wannan alƙawari din jalal ahada manqudan sun sani wannan alƙawari din ma'ana abun yankewa ka annahu ja'alahu hablan kaman sun mai rishi kaman igiya ne li annal ahada yusamma fil kalam al arabiyya fil kalam al arabi hablan wato shi alƙawari larabawa suna kiransa a yarensu ana kiransa igiya ma'ana hablan wato bi hablillahi jami'an kaga igiyar Allah tabaraka taala ma'ana alƙawarin Allah kin tabaraka taala fali hadha jaza ta'bir bin naqd min ba'di misaqihi wannan da saboda wannan Sheikh al-Islam radiyallahu anhu yake cewa ya halatta ayi ta'biri da naqadin alƙawarin da suka karba a baya kuma suka zo suka ƙaryata shi ma'ana taqiduhu taqidin da suka yi wa yaqbauna ma amara Allah bihi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa alazin kun ada laiki ko wanda suka wato yanke alƙawarin Allah fi hazan nabi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di mithaqihi bayan dallaza wa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi da tashdidu wa tashdidu wa tashdiduhu wa taqidu da tsanani da suka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma tayyidi da suka kulla wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san kafiran Makka gaba daya a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta yada annabta mutane suka karbi annabta suka yake ta yada risala mutane suka karbi wato addinin musulunci kadan daga ciki sai aka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsananin da aka wasaidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka ce to a daina cinikayya da manzon Allah da kuma kabilan Annabi Muhammad gaba da shi da yahu e sauran Quraisha banu Hashim sun ce su kam suna son Annabi Muhammad su bara a kashe musu Annabi Muhammad ba dan su ne sai aka ce to a daina ciye da sayarwa da banu Hashim a daina auren ƴaƴan su a daina aura musu ƴaƴan sauran Quraishawa aka yi tsanani garin Makka ya shiga kunci banu Hashim suka shiga cikin wani hali amma suka rike dai wato zumunci suka rike alƙawari na san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma a kabilar su da yaran su suka rike alƙawarin nan to wannan tsanani da suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sauran Yahudawa da mushrikan Makka da tsanani da suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tsaidi da suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya kai ga wasu matasa sai suka ce to yanzu su kan ba su yarda da wannan abin da aka wa Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama su je suka shiga cikin aka ta to arabu su rabu gida hudu ko zuwa biyar wannan ya zauna a nan wannan ya zauna a can wannan ya zauna a can wannan ya zauna a can idan aka zo taro da aka zo gurin taro sai wannan ya daga hannu sai ya ce su kan ba su yarda da irin wannan tsari da aka wa kabilan banu Hashim ba ba su yarda da wannan ba wannan ai zalunci ne ba a hora mutane saboda ba a ciniki da su babu sai da sarwa an shiga kunci an shiga yanayin rayuwa wayannan matasa dai suka yi wannan wato zanga-zanga din na lumana wa sauran kafiran mushrikan Makka wanda dalilin wannan sai aka samu saudan sassauci a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallama sahabban suka sabu dan sauki da kuma kabilan manzon Allah annabi Muhammad sallama lokacin da sahabbai wasu da cikin sahabbai suka yi hijira kenan suka tafi Habasha to dalilin wannan dan sai ake ganin sai mutane suke cewa ai an samu nasara a Makka kowa ya musulunta kowa ya musulunta alhalin ba haka bane ba haka bane wannan dai irin tsan da suka sa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu addinin gashi nan a sauki yanzu a sauki a sama amma kuma ana wasa da shi Allah ya gyara mana duk mutumin da yake yin karatu fa da gangan yace bai da lokaci wannan ba gaskiya bane mutumin da yake yin tambaya da gangan a gurin karatu ko baya sauraron wa'azi ko baya sauraron karatu ko kuma baya karatun ko baya neman karatun Allah ya saka kai wannan da gangan yayi abin sa wannan ya shi yayi da gangan amma ba wai dan babu masu isarwa din ba ba da babu masu isarwa din ba saboda Allah ya ba mu ikon kiyayewa da kuma isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah tabaraka taala ya ce wa yaqtauna ma amara Allahu bihi ay min al-imani wal arhami suka yanke daga cikin imani da Allah ya umarnin ayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kada yanke zumunci suka yanke zumunci suka yanke imani an yu salabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ras fa da zumunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su da imani da manzon sun da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yanke wannan wai sunna fil arabi kuma suke banna a bayan kasa bi ta'wiqin nas an muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal qur'an yahudawa da sauran mushrikan makka da makiya addinin Allah tabaaraka ta'ala tun daga wancan zamanin har zuwa yanzu sai suna karkatar da mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan karsu bi annabi Muhammadu kuma karsu bi Qur'ani mai girma da an kai matsayin da Yahudawa sai sura ayyan je su yi karatu na addinin musulunci su fahimci addini su iya larabci su iya karatun Qur'ani sai su zo a zuba su a cikin musulmai suna wato suna karkata wanda ba su san addinin ba sai su jawo aya su karkata ta su fassara ta da ma'ana daban akwai wani dan mushere ne yaren dariya ne tsohon gwamnatin mu na jihar Plateau ya je digiri yayi a Misra a jami'ar Plaza akan lugha arabiya kawai wallahi idan ya fara larabci malam to ina ganin malamai ma din na garin ba kowa ne zai iya mumarasa da shi a gurin yin larabci ba amma kuma ba musulmi ba ne ya je ya karanta shi ne as a course Islamic studies ha ga wani ne yana gaya mana a fanshin Kirista ma suna karanta Islamic studies kawai a matsayin sana'a suke shi STE fanshin yes of course saboda musulman ba su damu da karatun wato Islamic studies din ba so kuma is a course wanda wannan course din ana samun kuɗi da shi a gwamnatance saboda zaka karantar zaka je a department zaka ga shugaban department din ma ba musulmi bane malam ba zaka san irin wannan abubuwa ba sai kana zuwa sai ka je jami'a ko ya institution ko diploma kai zaka irin wannan alubale da muke fama da shi muke tare da shi saboda a tsaya ayi shi na zamani ne nizamiya abin zamani ne ayi shi yana da amfani it's very important yana da advantage sosai a cikin rayuwa Allah ya ba mu dacewa wayannan ma zuwa su karanta shi din dan kawai su bata addinin annabi Muhammad وغير ذلك da wannan wani wannan wai sunna fil arabi kuma suna banna a bayan kasa bil ma'asi da saban Allah kala kala mutum ya saba wa Allah ya kibin abinda Allah ya ce ya kibin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai yi karatu ba bai sa dan sai karatun ba amma ya nemi kuɗi ya sa kuma dan sai yana neman kuɗi ko matarsa ba ta yi karatu ba bai koya mata ba kuma amma fa ya bar ta nemi kuɗi ya sa ta neman kuɗi miji neman kuɗi mata neman kuɗi ya neman kuɗi wannan bala'i har ina ai ya zama wasifa wallahi ya zama masifa. Amma da za a bi Annabi Muhammad sau da kafa sallallahu alaihi wa sallam, a bi shi da kyau, bi na ba wai bi na je kana yi ka ba fa, a bi na hakika a bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wallahi Allah zai kawo komai. Ka fita ka nema daidai, Allah zai baka yadda za ka. Amma wai kai da kuɗi kace kun kulla do or die, wallahi to zaka yi dai kuwa ba ka samu ba. Ko ba haka bane jama'a musulmi? Saboda haka da Allah mu dage yayin musu karatu, ba kaman babu kaman arewacin ƙasar mu, muna da addini, muna da karatu, muna da malamai, amma yawanci wasu wallahi a ƙauyuka ba sa karatun addini, ba su damu da karatun ba, amma fa za su tafi neman kuɗi. Daga uwaye suna cewa ai ɗana yana neman kuɗi a guri kaza, yana da bisashe kaza, yana da kaza, yayi kaza, yayi kaza. To yaya addininka kai, yaya addininsa, yaya kama riƙonsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai alhamdulillah abin birgewa shi ne wallahi ana son Annabi Muhammad. Amma dai ba wai iya son Annabi Muhammad ba jama'a, ai nemi addinin manzon Allah, san shi da kyau, Allah ya amfanar da mu. Kuma Allah tabaraka ta'ala ya bamu ikon kiyaye ba. Bi ta'wiqin nas ala an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da karkata mutane daga addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani mai girma. Ulaika humul khasirun, wa inna mutane da suka tawar da mutane daga bin addinin Allah da bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to a gaya musu fa, wayannan mutane sun yi asara, sun yi asarar masirihim ila nari almu'abbalatu alayhi, wato ga tafiyarsu izuwa ga wutan jahannama, Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, izuwa wutan jahannama wanda za su dawwama a cikin wutan jahannama, sun yi asara. Allah ya kiyaye mu daga asara, duniya da lahira. Albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ulaikumul khasirun, wayannan sun yi asara da tafiyarsu duniya, sun yi asara a duniya kuma sun yi asara a lahira. Allah ya kiyaye mu da asara duniya da lahira. Albarkar sayyida Fatima alayhi salatu wassalam. Kaifa takfuruna billahi? Na'am.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaykum?
La ilaha illa
Allah.
Na'am. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaykum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un? Ta yaya? Kaifa? Allah tabaraka taala ke cewa ta yaya kaifa takfuruna billahi ya ahli makka, ya ku mutanen makka, ya za ku kafircewa Allah tabaraka taala? Inji Shehu Islam radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas kuma yake cewa kaifa takfuruna billahi, ta yaya ala wajhi ta'jib, ma'ana ta fusta abun mamaki, abun mamaki ne, ta yaya za ku kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala? Abun mamaki ne kafircewa Allah, a samu wani ya ce wai shi ya kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala? Wannan abun mamaki ne, abun mamaki ne. Jabir ibn Abbas wa kuntum amwatan ay nurfan fi aslabi abaikum, kun kasance wato dugummani ne fa kufa, nurfatan ne a cikin tsatson iyayenku, asalinku kuna gudan mani a cikin tsatson iyayenku, fa hayakum, sannan Allah tabaraka ta'ala ya raya ku fi arhamin ummahatikum, a cikin wato tsatson iyayenku Allah ya raya ku. Ai hadisin manzon Allah sallama ya tabbata ingantacce ko? Wa inna ahadakum la yajma'u khalqu wa fi badani ummihi ko 40 yawman fatan thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudghatan ثم يكون ثم فير 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 الملك فينفق عليه هر جوا كرشن حديث ني وانا حديث ني انغتاتي ا cikin 40 نووي ما كو بخاري يرا ويتا مسلم ما يرا ويتا دايانكو انا حدا حليتان سا ني ا cikin mahaifiyarsa yace kwana 40 yana dugon mani sannan a yara kwana 40 ya koma gudan jini bayan kwana 40 ya koma tsoka ko gudan jini daga nan ya koma tsoka daga nan sai a turo mala'ika yazo ya hura masa rai wa umar bi arba'i kalimati sai umar tashi da kalmomi guda hudu bi katbi ajalihi wa rizqihi wa shaqiyun aw sa'id ko a ya rubuta a gaya masa ko da kalmomi guda hudu bayan an hura masa rai 40 bayan ayi wannan 40 din an kara 40 an kara 40 an kara 40 an kara 40 sai umarce shi da kalmomi guda hudu bayan an hura masa rai jibril zai zo cikin ciki mahaifiyarsa ya gaya masa ko iya azzikin da zaka yi kaza ne sa'annan ranar da zaka mutu kaza ne kai dan wuta ne ko kuma kai dan aljanna ne duka jibril zai gaya masa a cikin cikin mahaifiyarsa to abun mamaki shine duk gaggawa da zafin nema da mutum yake da shi na neman kuɗi ko wallahi ba za ka mutu ba sai ka ga ba samu abin da Allah ya rubuta za ka same shi duk abin da Allah ya rubuta sai ka same shi na arziki wallahi sai ka same shi kafin ka mutu shine wasu suke cewa duk gaggawan ajali sai ya jira ka gama samun arzikin ka ko duk gaggawan ajali sai ya jira ka gama samun arzikin ka a duniya kafin ka mutu ba za a ce wai ai mutuwa ya masa gaggawa da yanzu yayi arziki kaza ai daman ya kama hanya ya samu aiki mai kyau ya fara samun albashi kawai kwatsam sai ya mutu da bai mutu ba da yanzu bilioniya ne a baka san Allah bane iya abinda ya samu din nan shine rabon sa ba zai wuce wannan din ba saboda haka ashe duk gaggawan ajin duk gaggawan mutuwa sai ya jira dan adam ya gama samun arzikin da Allah ya rubuta masa shi yasa Hausa suke cewa zafin nema ba ta kawo samu ko yawa saboda haka wannan shine dan adam shine yake cewa kana gudan jini kana mani a cikin cikin mahaifiyarka sannan ya raya ka a cikin cikin mahaifiyar naka kana ci in ka ci abinci sau daya mai kyau daga nan wannan abincin shi zaka dinga amayarwa kana ci kuma igin zaka yi tayin shi haka kar matanka ta ce maka wai dan baba yana son cin kaza idan kake son ci mata ku ya kuri ko Allah ya bamu dacewa wannan dai ba laifi suna da irin wannan kwadayi din ko suna da irin wannan ce ai dan ne yake kwadayi ba wannan magana a karamar Allah kawai inda zaki ci dan ji dadi ki dan ci dadi ki kawai a kyautata musu Allah ya bamu ikon kyautata musu tun bai mitukum sa'annan ubangiji tabaaraku ta'ala shi zai kashe ku indan ki dai ajalikum sa'annan Allahn da ya halice ku shine zai kashe ku kuma shi kushin har yanzu ba ku gane ba kuma ya mutu kum sannan ya kashe ku ma'ana idan ajalin ku ya zo kuma yuhyikum bil ba'si sa'annan kuma ya kara taja ku ranan tashin alkiyama Allah kenan tabaaraku ta'ala ya sake tada ku an fahimta ko Allah ta barka shi zai kara tada ku kuma ran tashin kiyama thumma ilayhi turja'un sa'annan gurin Allah din za ku kara kuma fil akhirati alaira yajzikum bi amalikum sa'annan ya saka muku da ayyukan ku ma'ana a rayuwar da kai a duniya anan za ka yi tanadin ayyuka idan ka yi aiki mai kyau to za ka same shi ran tashin kiyama idan ka yi aiki mummuna shi za ka samu Allah ba zai sa wani mala'ika ba zai rubuta maka abinda baka yi ba kala kujjun lugha huwa yafuz mala'ika da windan tamaru duk abinda baka yi ba mala'ika ba zai rubuta maka ba kuma abun burgewa shine mala'ikun Allah din nan gaba ɗaya ba sa rubuta wa dan adam wato saban Allah da yayi sai sun jira sun gani ya tuba ko bai tuba ba zai tuba ko ba zai tuba ba sannan a rubuta masa ashe in kaga mutum ya tafi wuta me kai shi akar mutalla rigima garajensa ne ya kai shi wuta Allah ya kiyaye mu thumma zakara minnatahu alaihim sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci ni'ima da yawa mutane sai mu kwana anan ko dan za mu kwana in Allah ya kai mu sai mu ci gaba daga inda muka kwana turiduna ba'dal ba'si ana so bayan tashin kiyama fayajizukum bi'amalikum saka muku da ayyukan wa qala dalilan 'alal ba'si yace wannan dalili ne akan tada mutane tashin kiyama lima ankaruhu saboda abin so kasance suna inkarin Allah suna inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi abin zamu fahimta yau shine irin yadda Allah ya buga misalai darasin da zamu dauka a cikin karatunmu shine irin yadda Allah ya buga misalai na yadda ya raye mutane ya sanya su wasu sun halaka saboda misalin da Allah yayi da yawa daga cikin mutane da Yahudawa da sauran mabiyansu sannan wato duk musulmi duk wani mutum da ka gani ya shiga cikin wuta fa ya shiga wuta ya raka Yahudawa ne ba wanda ya ce mishi tafi wuta subhanallah ba wanda ya aike shi ya tafi wuta shi kawai garajensa ne ya kai shi ya raka su wutar jahannama Allah ya kiyaye mu daya kenan abu na biyu duk mutumin da kaga yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aljanna wa yadibi kafiran kenan to ya biyo al'umman annabi muhammadu ne da sayyidina abubakar su fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina aliyu su sayyada da khadija da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan bayan wannan an gaya mana tayaya za ka furcewa Allah kai dan adam da aka samar da kai daga digon mani babanka annabi adamu ba an samar da shi ne da mene da kasa da lata da ruwa da yumbu aka hada aka kwaba aka samar da shi da babu shi amma Allah ya samar da shi to me yasa za ka furcewa Allah dan adam ashe inda haka ne shi kam dan adam bai kamata mai ka furcewa Allah tabaraka taala gaba ɗaya ba an fahimta ko wannan shine darasin mu na yau Allah tabaraka taala ya amfanar da mu a ciki abinda muka fara daidai Allah kala da warannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka kuskure saboda karancin ilimi Allah ka yafe mana albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya wani aya da mu tashi ta makalla huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a ko na'am insha Allah am tashi aya na 26 kila 29 kenan insha Allah tabaraka taala Allah ya ba mu dacewa wayanda suke bada sadaka saboda bukatun su Allah biya musu bukatun alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah biya mana ma bukatun mu Allah yayi mana kuncin rayuwa da talauci Allah yayi mana dukkan damuwan da ke damun mu a kasar mu Najeriya Allah yayi mana ya kawo mana sauki ya kawo mana dafi a cikin kasar mu Najeriya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wadata mu gaba ɗayan mu Allah ya ba mu yanda zamu yi yanayin da ake ciki na rashin kwanciyar hankali da sauran su Allah ya biya bukata kuma dai Allah ya biya musu bukatun su gaba ɗaya Allah ya kawo mu dadi muna da bukata da yawa a wurin Allah tabaaraka ta'ala kuma ba wanda zai biya mana bukatun nan sai Allah to Allah mun kama kafa da annabi Muhammadu Allah ka biya wannan bukata da Allah dan san da kake wa wannan annabin naka kyakkyawa wanda shine damuwarka kullum shine nazurullahi Allah ka biya mana bukata wayanda suke da bukatu kuma suke kawo sadaka Allah ya biya musu bukatun su suma da wanda ma yake da bukata bai furta ba Allah ya biya ma kowa bukatun sa albarkan sa ya da Fatima albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Fatiha suratul Fati Rahman Rahim Malik Yawm Din ya kana budo ya kana sattan saki wazina tan garo da lani kafakar bo kamai kafi kawa kiran kafkafwa ka tamin kana mil karaki kuru kana ki kala kafi karaki ka kana shika kala kala kulki kafaka ba bai kamai kafi kurbati ya ka kana kana kala kulki la masasin namad al fatil ma wa kamar azim amin amin bi jahi rasulullah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين